لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yaddan sa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibnu Taymiya dake nan garin Azare a cikin wato FMC wato Azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin dake gaba gare mu wanda mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsu mi'a siffa min siffatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wato waɗansu siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba amanta ba mawallafin littafin shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dahdawi a karatun mu da muka tike muna magana akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalkiya da kuma kulkiya wato siffarsa ta halitta da kuma siffarsa wato ta dabi'a daga cikin siffofin sa na dabi'a da malam yake fada mana yake cewa wa yuhibbu diba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son turare wa yakrahu ra'ihatal kariha sannan manzon Allah ya kyamaci wari wanda ko kuma ya kyamaci abin nan kanshi wanda yake mai wari wa yaqulu har ma yana cewa Inna Allah habbaba ilayya al-nisaa Allah madaukakin sarki ya sanya mun son wato mata na aure wa diba da kuma turare wa ja'ala qurrata aini fi salam sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya sanyin ido na a cikin sallah wa kana yataqayyabu bil galiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya turare ya tadayyab wato yana sanya wa jikinsa wato ƙarshi bil galiya in an ce wato al galiya shine turare wato waɗanda suke mabambanta yana hada turare wannan da wannan da wannan sai ya shafa a jikinsa wato sallallahu alaihi wasallam wal misk wani lokacin kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana hada waɗannan turaren wato da misk awil misk wahadahu shi kuma ko kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana shafa wato miski wato shi kadai wayatabakkaru bil udi wani sa'ilin kuma yana attabakkur shine wato kona turaren wuta in an ce turaren wuta shine ake kiransa albaku to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kona turaren wuta ko kuma yana sanya turare bil udi wato abin da yake turare wato na itace wato na sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shi wal kafur wani sa'ilin kuma manzon Allah yana amfani da kaf wato yana sanya shi wato a mazannin wato abin da zai wato sa jikinsa wato yayi wato kanshi sallallahu alaihi wasallam wayaktahilu sannan manzon Allah yana sanya wato kwalli ko wayaktahilu bil ismi sannan yana sanya kwalli wato na ism wanda manzon Allah yace yana ƙara gani yana waye manzon Allah wannan kwalli na ism yace wa rubbama iktahala wa huwa sa'im sau da yawa ma manzon Allah din yana sanya kwalli alhali yana mai azumi cewa ashe ba laifi bane ba mai azumi zai iya sanya mi kwalli sabanin abinda mazhabin mu na malikiya suke fada mana yace wa yaksuru duhuna ra'sahu wallihiyatahu kuma manzon Allah yana yawaita wato shafe kansa da kuma gemunsa yana samun mayi ya shafe kansa sannan kuma yana samun wato mayi wato ya shafe wato gemunsa wa yadhanu gabban amma kuma shafuwar da manzon Allah din yake yi yana yin ta wato gabban ne wato lokaci lokaci ba ko yaushe manzon Allah yake shafa kayin nasa da mai ba ko yaushe wato yake shafa wato gemun nasa wato da mai ba wa yaktahilu utra sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya kwalli wutri malamai suka ce sanya kwalli wutri da manzon Allah yake shine idanin dama yana sanya masa yin sau uku idan ya sa sai ya wuturi shi ma idanin hagu sai ya sanya mi ya sanya kwalli sau uku wato shine wuturin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato wajen wato mi wato saka kwallinsa shine yaktahilu wato wutra wa yuhibbu tayammum sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san damantawa fi tarajjulihi wajen tsefa wato kayinsa wata naqulihi da kuma sanya takalminsa idan manzon Allah zai tsefe kayinsa yana fara tsefa wato gefen dama ne tukunna sai yazo ya tsefe gefen hagu hakan nan idan yazo sanya takalmi manzon Allah yana fara sanya kafar dama sannan ya sanya kafar hagu idan kuma tudewa ne sai ya fara tuba kafar hagun sannan ya tude kafar mi da musallallahu alaihi wasallam wato haka yake malan yake cewa wa fi duhurhi sannan a cikin tsarkin sa ma manzon Allah yana damantawa anan tsarki ana nufin wato alwalarsa manzon Allah ko wankansa yana fara gabatar da tsagin dama wato akan tsagin mi wato hagun wa fi sha'anihi kulli sannan a cikin sha'anin manzon Allah gabaki daya wato yana damantawa sallallahu alaihi wasallam sai malan ya ci gaba da cewa wa yanzuru fi mir'a sannan manzon Allah yana kallo a cikin madubi yana iya daukar mir'a wato shine madubi manzon Allah yana iya dagawa wato ya kalli fuskar sa malan ke cewa wala tufariquhu qaruratu duni fi safarihi qaruratu duni wato kwalbar mai alqarura ita ce kwalba to kwalbar mai la tufariquhu ba ta rabuwa da manzon Allah fi safarihi a halin wato tafiyarsa inda yana halin tafiya ba a zaunan zaman gida ba ma to manzon Allah yana tafiya da murkar mai wal mikhila sannan kuma yana tafiya da kuratandu ba a raba shi da kuratandu na sa wato mi kwalle ashe manzon Allah shi dan gaye ne war mir'a da kuma wato madubi yana tafiya da madubi wal mish da kuma matsayin kai wal mikrat sannan kuma da almakashi waswak da kuma swaki duk wannan manzon Allah yana a halin tafiya ma ba ka raba su da shi sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa wal ibra da kuma wato allura ita ce ibra wato ba ka raba shi da allura wal khay da kuma wato zare duk manzon Allah yana tafiya da su a halin tafiyarsa ويستاكو في ليلة ثلاث مرات سنن منزون الله ينا ين أشواكي دردر صوت صلى الله عليه وسلم نفرقو مالا ينشي قبل نومي واتو با يومي واتو كافن بچنسا شوى منزون الله صلى الله عليه وسلم واتو ينا ين واتو أشواكي سنن وبعده سنن كمد با يوم بچنسا إذن يتاشي ينا ين أشواكي وعند القيام liwurdihi sannan kuma a yayin da zai tashi wuridin sa wurid wato shine sallolin daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to idan ya tashi da daddare manzon Allah yana yin wato aswaki a wannan lokaci wa inda khurujihi li salati subhi kuma da yayin wato fitowar sa wato asallar wato asba nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wato suwaki wa kana yahtajum sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana yin wato alhijama wato shine kafo cewa manzon Allah yana yi har ma yana cewa shifa'u ummati fi salasa wato warakar al'ummata tana cikin abubuwa guda uku inda mutum jinya ta kama shi yana neman waraka to ya nema a cikin waɗannan abubuwa guda uku na farko yace al'asal wato zuma ya cikin ta akwai waraka Nabi manzon Allah ya ce wal hijama da kuma wato kafo shi ma a cikin sa akwai waraka na uku ya ce wal kai da kuma wato lalas irin wannan donin hutan nan sai ya ce walakin akrahul kayya sai dai ni kuma na kamaci wato lalas wato dora hutan sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yana yi mi wato kafo dan a fitar masa da macaccin wato jinin da yake tare da shi malai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yumazzihu minan yamzahu Allah ya ce mata ahmiluki ala waladin naqa ni dai zan dauke ki akan dan taguwa ko dan raquma sai manzon Allah ya faɗa mata wannan magana kala sai ta ce la yadiquni cewa dan taguwa ai ba zai iya dauka na ba ya manzon Allah yaushe zaka ce zaka daura ni akan dan raqumi wato kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake cewa la ahmiluki illa ala waladin naqa ni dai bazan dora ki akan komi ba sai dai akan wato dan wato taguwa ko dan raquma kala sai ta ce la yadiquni ai manzon Allah ba zai iya dauka na ba fa qala la hannas da mutane suka ci irin yanda suke baibaminene baiban magana tsakaninta da manzon Allah to sai mutane sai suka ce mata wahal jamalu illa walatin naqa ai raqumi bai zama komai ba sai dan tago tunda dai ai manzon Allah yana nufin zai dora ta akan dan taguwa me yake nufi kenan zai dora ta akan raqumi amma ya mata haka ne a babin mi wasa shi sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah yana yi wa mutane wato wasa sannan waja'atuhu imra'atun faqalat ya rasulullah sannan wata rana wata mace ta zo wurin manzon Allah din sai ta ce masa ya manzon Allah inna zawji maridun lalle mijina ba shi da lafiya wa huwa yad'uka alhali kuma yana kiranka yana so ka je wurin sa faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la'alla zawjuki allazi fi ainihi biyad me yiwa ne mijin naki shine wanda a cikin idanunsa akwai fari to idan wane ne babu fari sai ya fada mata wannan magana ai bayan wannan kwayar ido na fara ce ina sai bakin da yake tsakiya ba sai manzon Allah ya ce mata la'alla zawji me yiwa mijin naki allazi fi ainihi bayad me yiwa ne wanda a cikin idanuwansa wato akwai fari faraj'at sai matar ta koma koma wata ke da wuya wa fatahat aina zawjaha sai ta je tana bude idanun mijinta yana kwance fa bashi da lafiya har ya ce aje a kira masa manzon Allah amma saboda manzon Allah ya ce a idanunsa akwai fari ba za ta je ta duba faqala sai mijin nata ya kada baki sai ya ce mata malaki mi ke gare ki ke kuma da wani sabon abu kika zo ki qala sai ta ce akbarani rasul sallallahu alaihi wasallam anna fi ainayka bayadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari cewa a cikin idanuwanka akwai fari faqala sai mijin nata ya ce mata wahal ahadun illa fi ainihi bayadu ai babu wani mutum sai a cikin idanunsa akwai fari kenan manzon Allah ya faɗa mata wannan magana a babun menene wasa dama mallan ya ce manzon Allah yana wasan baki amma wala yaqulu illa alhaqa baya fadan abu sai mi wato sallallahu alaihi wasallam mallan ce wa qalati lahul ukhra sai wata mace ta sake zuwa gaban manzon Allah din tace ya rasulullah ya manzon Allah ud'ullah li an yadkhulani aljanna karoka min Allah ya shigar da ni aljanna fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mata ya umma fulan yake uwar wane innal jannata la yadkhuluha ajuz ki sani cewa aljanna gyatuma ba ta shiganta duk wanda ta wayi gari ta zama gyatuma ba ta shiga aljanna haka manzon Allah ya ce mata fa wallat mar'atu wa hiya tabki sai matan nan ta juya tana ta kuka saboda manzon Allah ya ce mata ba gyatuma ba ta shiga mi aljanna alhali ita kuma gyatuma ne ta riga ta tsufa a wannan lokaci faqala sallallahu alaihi wasallam nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce akbaruha kubata labar annaha la tadkhulu cewa ita ba za ta shiga aljanna ba wa hiya ajuz alhali tana wannan gyatumar tana tsofuwa duk wanda ya tsufa ba zai shiga aljanna da sufa ta mi tsofantaka ba sai an gyara masa halittarsa ya komo mi saurayi ko ta dawo wato budurwa sai manzon Allah ya karanta mata fadin Allah madaukakin sarki inna ansha'na kunna insha'a mu ne muka halitta wato matan aljanna wato halittawa faja'alna kunna abkara sai muka sanya su suka zama ƴan mata abkar jami'i ne na bikira bikira wato ita ce wato budurwa to duk ƴan matan da suke aljanna matan aljanna wato ƴan mata ne budurai ne wato babu wato tsofi a cikin su Allah madaukakin sarki yace urban masu nuna soyayya ga mazajen su ataraban sannan kuma tsare kun juna suke a aljanna babu wata wacce ta girmu wata mi shekara dukkan su bai daya suka haka Allah madaukakin sarki wato yayi su dan haka koda matar duniya ne ta shiga wato aljanna kenan za a mayar da ita tsarin matan wato aljanna Allah zai sanya ta koma budurwa duk shekarunta sannan kuma zai sanya su zama wato tsarin juna babu wacce wato tafi wato wata mallan ce faqad ko kad jama'a Allahu lahu kamal al-aqlaq haqiqa Allah madaukakin sarki ya tattara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamal al-aqlaq wato cikakkun dabi'u wa mahasin al-af'al sannan Allah madaukakin sarki ya tattara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuka waɗanda suke kyawawa
wa hasbuka ma asna alayhi bihi, ya ishe ka abinda Allah madaukakin sarki ya yabi manzon Allah din da shi fi qaulihi, cikin fadin sa da yace wa innaka la ala khulqin azim, tabbas ya kai manzon Allah kana kan dabi'u wadanda suke wato kyawawa. Wa atahu Allahu al-ilma al-awwalina wal-akhirina, Allah madaukakin sarki ya bashi ilimin mutanen farko sannan ya bashi wato ilimin mutanen karshe. Wa ma fihi an-najatu wal-fawz, sannan Allah ya bashi abinda a cikin sa akwai an-naja wal-fawz da kuma wato tsira, ko an-naja wato tsira wal-fawz da kuma wato rabauta. Duk wani abu an dai akwai tsira a cikin sa da rabauta, to Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ummiyun, shi manzon Allah ummi ne, la yaktubu wa la yaqra'u, baya rubutu baya karatu sallallahu alaihi wasallam, shi haka Allah ya yimi wato ya tashe shi. Sai malamin yake cewa wala muallimu lahu min al-bashari, sannan bashi da malami a cikin ani tsewa a cikin wato sahara. To shi yasa manzon Allah Allah ko kuma Allah madaukakin sarki ya taso da manzon Allah a cikin garuruwan da akwai wato sahara. Wa atahu ma lam yukta ahadan min al-alamina, sannan an bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba a bama wani daga cikin mi wato talikai ba. Akwai abubuwa mu'ujizai da yawa da Allah ya bawa manzon Allah, sauran annabawa Allah wato bai ba su ba. Wa qtarahu ala al-awwalina wal akhirina, sannan Allah madaukakin sarki ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala al-awwalina, akan na farko wal akhirina da kuma na karshe. Fa kana afsawul arab lahaja, shine mafi fasahar larabawa wajen al-lahaja wato yare, shi afsawul arab ne kamar yanda ya fada ana afsawul arab baida anni min quraish wa tara'ra'tu fi bani sa'd, yace ni ne mafi fasahar wato larabawa, sai dai ni na taso daga cikin kabilar Quraishawa, sannan kuma na rayu a kabilar wato Bani Sa'ad, wato ita ce kabilar Suhalimatul wato Sa'diya. Yake cewa wa ablagahul hujja, sannan manzon Allah shine mafi ƙurewa ko makura wajen wato hujja sallallahu alaihi wasallam, duk magana da zai yi ta ne liman, sannan kuma manzon Allah shine mafi zaƙin wato magana. Idan manzon Allah yayi magana sai ka ji maganar manzon Allah wato tana da zaƙi, tana da kamami hankali sallallahu alaihi wasallam. Sannan malam yace wa akzarahum hukman, sannan shine yafi su yawan wato hukunci ko hikman, wato mafi yawansu wato wajen hikima. Manzon Allah ya bashi hikima, wato Allah madaukakin sarki ya bawa manzon Allah hikima masu tarin yawa. Wa afdaqahum hadisan, sannan kuma manzon Allah shine mafi gaskiyar wato mutane wajen mi zance, duk abin da manzon Allah zai faɗa gaskiya ne, ba zai faɗi wato akasin gaskiya ba. Wa aujazahum ibara, sannan kuma manzon Allah shine mafi takaitawar mutane wajen ibara wato santif, in manzon Allah shine mafi sanin mutane wajen wato lugat wato yaren larabawa, saboda larabcin shi ma wai ba wai in an ce balarabe suna da mabambanta lahaja, kamar yanzu Hausa ne, muna da Hausar Guduri, muna da Hausar Kano, muna da ta Katsina, muna da ta Sokoto, amma kowa idan ya buga in ya tashi cewa shi zai ce menene Bahaushe, yanzu idan Sokotawa suka haɗu suna taɗi a junansu sai ka ce yare suke, amma kuma me suke yi? Hausa suke, amma shi zai ce maka shi Bahaushe ne. To haka su ma larabawan haka suke. To manzon Allah duk wani balarabe in zai zance, manzon Allah yana fahimtar mi maganar sa, baya buƙatar shi sai an masa wato fassara sallallahu alaihi wasallam. Wa aqdarahum alami alamu qa'ibati kulli qabilatin bilughatihi, kuma manzon Allah shine mafi iko ko mafi iyawa wajen yin zance da kowace kabila wato a bisa mi yarenta. Kowane balarabe idan ya zo gaban manzon Allah yayi wa manzon Allah magana, manzon Allah zai mayar masa da ni ansa, kuma da irin yaren nasu da ya zo yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin, saboda Allah ya riga ya sanar da shi da wannan. Malam yake cewa wa ruwiya an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, an rawaito daga Anas bin Malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yana cewa abin nan kana Abu Bakar Sadiq ya kasance, izara annabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amilul mustafa bil khair yad'u, kadaw ilbadari zayalahu zilamu. Idan manzon Allah ya tafi, sai Abubakar Sadiq sai yana masa wannan kirarin ya dinga cewa aminu, kaga amintacce Mustafa wanda yake zababbe bil khairi yad'u ayyadu bil khairi, yana kira zuwa ga alkhairi shi sallallahu alaihi wasallam. Kadaw ilbadari, kai ka ce shi wato hasken wato wata ne, za'ilhu zilamu, wanda duhu ya kasance tare da wannan hasken wata. Yanzu a ce ana duhu sosai sai kuma ga hasken wata ya fito, zai yi haska ko ba zai haska ba, musamman ma a ce a ayyamul bid, ranar 13 14 15 a lokacin da watan ya fimi wato haske. Malam yace waruya an abi hurairah radiyallahu anhu qala, an rawaito daga abi hurairah ta dar Allah ta tabbata a gare shi yana cewa kana umar bin khattab radiyallahu anhu, umar bin khattab ya kasance izara ahu idan ya ga manzon Allah yanshudu qaula zuhair, sai ya dinga raira wato waka ta zuhair shi manzon shi umar bin khattab, sai ya dinga cewa law kunta min shay'in wal bashar, ai law kunta min shay'in, cewa da ka kasance wani abu suwal bashar koma bayan dan adam, da cewa kai wani abu ne koma bayan adam, kenan Umar bin Khattab yana so ya tabbatar da manzon Allah shi ba kowa bane ba sai wa sai dan adam, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa akan sa sallallahu alaihi wasallam, yake cewa menene abin nan yake cewa menene na yawa innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, cewa ni an dan adam ne fatan kwacinku, bambanci na da ku kawai ana min wato wahayi. To shi ma Umar bin Khattab sai yake fada, yake cewa kunta mudiun, kai ka kasance mai haske ne lailatul badri, a ranar wato badar, ba wai ba yana nufin ranar da aka yi yakin badar ba, a lokacin da wata ya cika kwana 14, cewa shi mun tamkar cewa wannan kwana sha'awa menene wannan watar, tabbakan cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ko kuma hasken manzon Allah kamar hasken wannan watan ne a ranar da wato ya cika wato yaumul badr. Malam yace wa wasafahu Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa kada sai yace ajwan nas menene ajwadun nas kaffan, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyautar mutane wajen tafi, tafin manzon Allah ko yaushe yana fama mi da kyauta, mun karanta a baya shine wa arhaban nas wato sadara, kuma shine yafi su wato yalwar kirji, cewa manzon Allah baya rike wani mi a zuciyarsa, ai mun karanta a baya cewa baya fushi da fushin kansa, sai dai in an keta mi alfarmar Allah madaukakin sarki. Wa asdaqan nas lahaja, kuma shine yafi wato mutane gaskiyar wato allahaja wato yare sallallahu alaihi wasallam. Wa awfan nas bizumma, sannan shi manzon Allah shine mafi cikar mutane wajen zumma wato kaman alkawari, idan ya dauki alkawari manzon Allah yana cikawa. Wa alyanahum arikan, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mafi taushin mutane wato arikan wato wajen dabi'a, shi yana da taushin dabi'a, kisa Allah ya yabe shi law kun tafazzal galizal qalbi lam fardu min hawlika, cewa manzon Allah yana da wannan. Wa akramahum ishra, sannan manzon Allah shine mafi karanci wajen mi mu'amala ko zamantakewa, duk wanda ya zauna da manzon Allah sai ya nuna masa kyakkyawar wato mu'ashara. Marra'ahu badiha habahu, duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu a farkon al'amari habahu wato zai girmama shi, ko shi kansa manzon Allah zai girmama wanda ya ganshi. Wa man kaladahu, duk kuma wanda yayi mukarada ya cudanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahabbahu, sai ya so manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna atuhu, me siffanta manzon Allah yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, ban taba gani ba kafin manzon Allah da kuma bayan manzon Allah din mislahu wato kwatankwacin sa, babu kwatankwacin sa sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya zama wato fucacce wato a cikin mi halittarsa gabaki ɗaya sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine yar muqaddimar da malam ya mana. akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu kuma zai shiga mana wato gundarin wato shi wato wannan littafin akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ta farko har zuwa ta 500. Na farko sai ɗan subtopic a sama sai yake cewa nasabuhu al-karim wa asma'uhu at-tahira sallallahu alaihi wasallam, wai nasabarsa, dangantakarsa wacce take mai karamci, da kuma sunayensa waɗanda suke wato at-tahira wato tsarkaku. Kenan a wannan gabar zai mana magana akan nasabar manzon Allah, sannan kuma zai mana magana akan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Siffa ta farko mallan ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asharaful khalqi jami'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine madaukakin wato halitta ga baki ɗayansu. Duk halitta da Allah madaukakin sarki ya halitta, to manzon Allah wato shine madaukaki. Amma kuskure ne a ce Allah ya halicci duniya domin sa, ko a ce shine na farko kuma shine duk wannan malaman aqida suna cewa ya saba. Na farko abinda Allah ya fara halitta shine alqalam. Haka hadisi manzon Allah ya fara, yace awwalu ma khalaqallahu alqalam, farkon abinda Allah ya fara halitta shine mi alqalam. Fa qala lahu uktub, sai Allah ya ce rubuta. Alqalam yace wa Allah ma aktubu, mi zan rubuta? Sai Allah ya ce masa uktub ma huwa qa'imun ila yawmil qiyam, ka rubuta dukkan abinda zai afka zuwa ranar tashin alqiyam. To waɗansu saboda nuna soyayya su ga manzon Allah sai suke zarbabiya a manzon Allah, suke wuce gona da mi iri, sai a ce abinda Allah ya fara halitta hasken manzon Allah, ko kuma shi kansa manzon Allah ɗin, ko kuma ya halicci duniya ne domin sa. Duk wannan ya saka wa abin da haka ne da manzon Allah ya fada. Malumai suke cewa manzon Allah baya jinkirta bayani a lokacin da ake buƙatar bayani, tunda dai bai fada ba to babu shi. Kawai sallallahu alaihi wasallam shi dai manzon Allah shine asharaful khalqi jami'a, shine mafi daukakar halitta ga baki ɗayansu. Min jihati nasbihi, ta ɓangaren wato nasabarsa wacce take mai karamci, saboda Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga tsatso wanda yake ma'abucin mi karamci. Siffarsa ta biyu malam ya ce huwa da'awatu Ibrahim, cewa shi addu'a ce ta annabi Ibrahim alaihi salam, wa bushra Isha bin Maryam, sannan kuma bushara ce ta annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Saboda annabi Ibrahim a lokacin da ya kai abin nan matarsa da ɗansa ya ajiye a jaziratul Arab, ya ɗaga hannu wato ya yi addu'a, ya ce abin nan ban sunansa, rabbana wa ba'astihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatuka wa yu'minuna wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, haka ne ko, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Annabi Ibrahim ya ɗaga hannu ya yi wannan addu'a ɗin, ya ce ya Allah ya Ubangiji wa ba'astihim rasula, ka tayar da wani manzo wato daga cikinsu, wato ka tayar da wannan manzo ɗin shine yatlu alaihim ayatu, wanda zai zo ya dinga karanta musu wato ayoyinka, wa yu'allimuhumul kitaba, ya zo yana karantar da su wato littafinka, wal hikima da kuma wato hadisansa, wa yuzakkihim, sannan kuma ya dinga tsarkake su, innaka antal azizul hakim, domin cewa kai din aziz mabuwayi ne alhakim, sannan mai hikima. Kenan annabi Muhammad addu'a ce ta wa annabi Ibrahim, shine siffarsa ta biyu. An amfara da kuma bushara ce ta annabi Isa, annabi Isa ya yi bushara zuwan annabi Muhammad a bani Isra'ila, da Allah ya ce wa iz qala Isa bin Maryama ila bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Allah madaukakin sarki ya ce ka tuna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Isa dan Maryam yake fada wa bani Isra'ila, inni rasulullahi ilayku, ni manzon Allah ne zuwa gare ku, musaddiqan lima bayna yadayya, ina mai gaskata abin da yake gaba gare ni, min at-taurat wato na at-taura, sannan wa mubashiran, sannan ni mai bishara ne bi rasulin da wani wato annabi ya'ti min ba'di wanda zai zo bayana, ismuhu Ahmad wato sunansa wato Ahmad, falamma ja'akum bil bayyina, a lokacin da shi wannan annabi mai suna Ahmad ya zo musu da hujjoji, qalu sai suka ce haza sihirun mubin, wannan sihiri ne wanda yake wato bayyanan ne. To siffar manzon Allah ta biyu Sufa ta farko shine an samar da shi daga tsatso madaukaki. Sufa na biyu kuma addu'ar Annabi Ibrahim ne, sannan kuma bushara ce ta Annabi Isa alaihi salam. Sufa ta uku da malam ya kawo, kana yazkuru asma'uhu fa yaqulu ana Muhammad. Idan manzon Allah yana ambaton sunayensa sai ya dinga cewa ana Muhammad, ni ne abun godiya, ko abu ni ne menene Muhammad, wato wanda yake mai godiya, haka yake fada siffar sa kenan sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa ana Ahmad, nan ma shi ma tana dan fara wato da godiya din ne, duk manzon Allah siffar sa ta hudu kenan da ya kawo. Sannan siffar sa ta biyar yana cewa wa ana mahi allazi yamku Allahu bihil kufra, ni innan ni ne almahi. Abinda ake nufi da alhamu shine wato shafewa. To ana almahi ni ne mai shafewa, allazi yamhu Allahu bihil kufra, wanda Allah madaukakin sarki yake shafa kafirci da shi. Sunan manzon Allah almahi. Mun fahimta ko? Ba kamar yanda wani sai ka ji suna cewa mashe, amma asalin sunan menene? Almahi shine wanda yake wato mai shafewa. Duk da ma dai malam ya sake fassara abinda ake nufi da almahi din, shine wanda wato abinda menene bi ma'ana wato zuhurul wato hujja wal galba, shine wato bayyanar wato gaskiya da kuma wato rinjaye, shine abinda ake nufi da almahi. Sannan manzon Allah a sufarsa ta shida malam yace yana cewa wa anal a wa anal hashir, wato ni ne alhashir. In an ce alhashir kaman alhashir wato shine tattarawa, shine wato abin nan kenan. Manzon Allah yana cewa wa anal ashir allazi yusharu an-nasu ala qadami, wanda ake tattara wato mutane wato a bisa wato digadigansa. Abinda malam yace abinda manzon Allah yake nufi anan shine wanda Allah madaukakin sarki ya tattara jama'a wato a bisa karkashin wato manzancinsa da annabtarsa, saboda shine wato annabin karshen zamani. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira, Allah yace bu ma'aiko ka ba ya kai manzon Allah sai ga dukkan mutane kana musu albishir da aljanna, sannan kuma kana musu gargadi wato da wuta. Wai ba ana wai za a tattara mutane bane ba, shi kuma manzon Allah ya zo ya zauna suna karkashin kafarsa, ba haka ake nufi ba. Mun fahimci wannan magana ne da yace wa anal hashir allazi yusharu an-nasu ala qadami, ni ne alhashir wanda Allah yake tattara mutane. An ce al-aqab shine wanda abin da masunansa ana cewa ta'aqaba, abin nan wani yana tafiya wani yana zuwa, ko wanda ya biyo baya shine ake kiransa al-aqab. To manzon Allah shine wanda al-aqab, wanda ya biyo bayan wato manzannin Allah. Yace laysa ba'dahu nabiyyun, wanda babu wani annabi bayansa, cewa manzon Allah shine cikamakin mi annabawa, babu wani annabi wato bayansa. Wa kana yatahaddasu an nasabihi, ya kasance yana bada labari akan nasabarsa. Siffarsa ta nawa kenan? Ta takwas. Fa yaqulu, sai yana cewa inna Allaha hasdafa kinanata, lalle Allah ya zabi wato kinana, kakansa na can sama kenan, min waladi Isma'il, daga ƴaƴan wato Isma'il kenan. Shi siffarsa ta takwas yana daga cikin tsatsan wato kinana. Shi kuma kinana tsatso ne nawa? Na annabi Isma'il. Shi kuma annabi Isma'il tsatso ne nawa? Na annabi Ibrahim alayhi salam. Siffarsa ta tare ce wa kana yaquli, yana cewa inna Allaha khalaqal khalqa, lalle Allah madaukakin sarki ya halicci halitta, faja'alani fi khairihim, sai ya sanya ni mafi alkhairus kenan. Siffar manzon Allah ne shine mafi alkhairin halittar nan ta Allah gabaki daya sallallahu alaihi wasallam. Siffarsa ta goma da malam ya kawo yace summa ja'alahum firqataini, sai Allah madaukakin sarki ya sanya abin nan halittar ta zama wato firqataini, wato jama'a guda biyu. Sai ya ce faja'alani fi khairihim firqa, sai ya sanya ni mafi alkhairin su wato wajen wato jama'a. Jama'ar manzon Allah, ko kuma jama'ar da manzon Allah yake kanta, ita ce mafi alkhairin mi jama'a. Sai siffarsa ta goma sha ɗaya da malam ya kawo shine summa ja'alahum qaba'ila faja'alani fi khairihim, wato qabila. Allah madaukakin sarki ya sanya wato halitta wato su zamo qaba'il, wato qabilu mabambanta. Sai manzon Allah ya ce faja'alani fi khairihim qabila, sai ya sanya ni a cikin su wato mafi a cikin mafi alkhairin wato qabila. Kenan manzon Allah yana daga cikin mafi alkhairin mi qabila, wato a babin musali. ta 13 malam yace manzon Allah yace waja'alani khairakum nafsan sannan kuma ya sanya ni ni ne mafi alkhairin su wato nafsan wato wajen rayuwa ko wajen wato rai sallallahu alaihi wasallam duk wannan hadisai guda ɗaya ne la Allah malam yake ta yayyanka su saboda ya faɗe su gunduwa gunduwa dan mutane wato su gani kamar yanda waɗansu hadisan ya fito da su ne daga cikin littafin Shama'il Muhammadiyya na Abu Isa wato At-Tirmidhi shi ma wanda ya faɗi wato ɗabi'u ko kuma halaye din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace sifatuhu wa kasa'isuhu sufahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kasa'isuhu da kuma waɗansu abubuwa da manzon Allah yake banta da su in an ce kasa'is shine waɗansu abubuwa daga al-khusus wanda manzon Allah wannan khususiya ne wato tasa wanda yake banta wato da waɗannan abubuwa daga cikin su a ƙarƙashin su sufar manzon Allah ta 14 yace wa qad akbara sallallahu alaihi wasallam annahu ma abada sanama fi jahiliyya haqiqa manzon Allah din ya bada labari cewa shi bai bautawa wato gumaka ba ko bai bautawa wato gunki ba fil jahiliyya cikin jahiliyya shi Allah ya kare shi sallallahu alaihi wasallam sifarsa ta 14 kenan sifarsa ta 15 wa annahu ma sharaba al-kamra haddun manzon Allah bai taba shan giya da dai ba bai taba dora ta akan lebansa ba sallallahu alaihi wasallam shine sifar manzon Allah ta 15 sifarsa ta 16 yace wa awwalu ma budi abihi min alwahyi farkon abin da ya fara bayyana a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka fara bayyanarwa manzon Allah na wahayi shine ar-ru'ya as-saliha wato shine mafarki na kwarai in ba manta ba wancan satin mun ce mafarki ya kasu kashi nawa uku akwai ar-ru'ya as-saliha wanda manzon Allah ya ce kashi da kashi menene abin nan kashi 70 da doriya ne wato na annabta akwai kuma al-hilmu shi kuma wannan shine wato daga shedan sannan akwai hadisun nafsi shine abin da mutun yake yawan ta'i akai sai wato mafarkin sa to abin da ya fara bayyana a manzon Allah shine ar-ru'ya as-saliha shine mafarki na kwarai kuma yawanci dama mun faɗa mafarkin annabawa wani sa'ilin menene wahayi ne kamar yanda annabi Ibrahim ya gani a cikin mafarki yana yanka ɗansa kuma ya kira ɗan ya ce mi zai yanka shi sai ya ce wa kana la yara ru'ya illa ja'at mislu falaqis subh manzon Allah din baya kallon wani mafarki inda ya kwanta mafarki ya kwanta bacci kuma sai ya yi mafarki sai wannan mafarkin ya zo wa manzon Allah misli falaqis subh kai ka ce irin hasken wato asbah al-falaq wato shine haske da yace qul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin wanda yake mi al-falaq wato shine safiya din ko kuma wato hasken wato safiya din siffar manzon Allah ta 17 shine wa hubbiba ilayhi al-qala an so wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qala shine wato mi wofinta shine kadaitaka a farko-farkon al'amari manzon Allah yana kadaitaka saboda baya mi mukalada da mutane baya zama fa kana yaklu bi garil hira ya kasance yana kebanta wato a cikin kogon hira fa yata'abbadu bihi ya dinga yin bauta a ciki amma bautar manzon Allah a lokacin menene tunani ne a tafakkuri ne fi ayatul lahi kauniya dangane da ayoyin Allah waɗanda suke wato mi kauniya wanda idan mutun ya gansu zai gane akwai mahaliccin su shi kuma kawai mutun ya zauna ya tafakkuri ma akan ayatul lahi kauniya shi ma wato ibada ne da Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sai Allah ya ce allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina kai mutun ya zauna ya dinga yin tafakkuri kawai ya ga raqumi ya kare masa kallo ya ce kai an yi halitta anan yayi tunani ko ya kare wa sama ya ga batila fila yanzu ba a sa'i wata abin nan wani rumfa wanda ta kai mita 10 a babin misali ko mita 15 ba sai an sa mata fila-fila a tsakiya amma ga sama nan mita nawa Allah ya yi ta Allah shi ya san adadin mitar sam amma ba ta da mi gwafa ko daya shine Allahul ladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha haka Allah madaukakin sarki ya fada cewa Allah shi ya daga sama bigayri amalin ba tare da wani ginshiki ba wanda taraunaha wanda wato kuke gadin sa babu ginshiki to shi ma yana daga cikin wato ibada to manzon Allah yana shiga wai ba sallah da aka ce fayaminan fayata'abbadu bihi yana yin bauta a cikin gogon hira kar wani ya tsammani sallah yake ai lokacin ba ai ko shi a mazannin annabi ba ma ballantana a fallanta masa ni sallah yana tafakkuri ne fimi kalke minane man sunansa wajen wato halittar Allah madaukakin sarki wa awwalu ma ja'ahu al-malak farkon abinda mala'ika ya fara zuwa masa da shi shine abin nan ja'ahu bi qawlihi ta'ala yazo masa ne da fadin Allah madaukakin sarki ikra bismi rabbika allazi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta wannan shine farkon abinda mala'ika jibril ya fara karantawa manzon Allah dan da yazo ya same shi a cikin kogon hira ya same shi yana wannan ta'abbud yana tafakkuri dinnan sai ya ce masa ya muhammadu iqra ya kai muhammadu kai karatu sai manzo Allah ya ce masa ma ana bi qari'in ma aqra'u ni ba mai karatu bane ba mi zan karanta sai malaika jibril ya dan matsi manzon Allah kare sai ya sake ce masa ya muhammadu iqra manzon Allah ya sake maimaita masa abin da ya faɗa masa da farko sai ya sake matse shi sai sake ce masa ya muhammadu iqra manzon Allah ya sake ce masa ma ana bi qari'in ma aqra ni ba mai karatu bane ba mi zan karanta nan take sai malaika jibril ya karantar da manzon Allah ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq shine iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama al-insana ma lam ya'lam wadannan babu sabani a wajen malaman ulumul qur'an da malaman tarihi da malaman hadisi shine farkon abin da ya fara sauka a qur'ani ba yin sallah ko azumi ba ko zakka ba me ya fara sauka shine mutun ya san ilimin da zai bautawa wa ubangijinsa shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah fa alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa masawakum cewa ka sani ya kai Muhammad ya ce fa'alam ka sani fi'il amrin ne mabni min ala sukun wal fa'iluhu damirul mustatir wajuban taqdiruhu anta ya Muhammad ka sani ya kai Muhammad ko ka sani ya kai mai karatun alqur'ani annahu yanda sha'anin yake da mirin sha'ani la ilaha illa Allah babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah har in kana da ilimin haka kana da ilimin tauhidi to abu na biyu shine fastaghfir li dhanbika sai ka yi ibada shine neman gafarar zunubanka wal mu'minin ka nema wa mu'mine maza gafara wal mu'minat ka nema wa mu'mine mata gafara wallahu ya'lamu mutaqallabakum Allah ya san kai menene kai kawo dinku ko jujjuyawarku wa masawakun sannan kuma Allah madaukakin sarki ya san matabbacinku ko ya san wato daidainku dan haka kenan karatu shine farko kafin mi ibada shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa a hadisul qudsi ta bakin manzon Allah ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni sunni kafin ko bauta mi in muku samuni ba ta yare ne za ku mi wato bauta mi shi kuma ana sanin Allah ne ta sanadiyar karatu shine mutun ya je karanta tauhidi na uluhiyya tauhidi na rububiyya tauhidi na asma wa sifa sannan kuma da tauhidul ittiba wane ne tauhidul uluhiyya shine tauhidin da bawa zai kadaita Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta wanda aka yi ta jayayya tsakanin annabawa da al'ummar da Allah ya aiko wato annabawa shine aj'ala alihatan ilahan wahid inna hadha la shay'un uja haka arnan maka suka fada wa manzon Allah yanzu zai sanya ababan bauta su zamo abun bauta guda daya lalle wannan wani al'amari ne na ban mamaki sun fi so bayan Allah wanda yake sama to kuma a zo akwai waɗansu ƙananan gumaka su lata su uzza su manata da sauran gumaka 300 da wani abu da suke cikin mi ka'ab sannan bayan tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya shine kadai ta Allah madaukakin sarki shi kadai da halitta shine mahalicci shine alkali duk abin da mutun ya gani cewa Allah shi ya halitta shi shine tauhidul wato rububiyya akwai tauhidul asma shine sanin sunayen Allah waɗanda suke al-husna waɗanda suke wato kyawawa da Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wadharu allazina yulhiduna fi asma'i Allah yana da waɗansu sunaye waɗanda suke kyawawa idan za ku roƙi Allah ku yi tawassuli da waɗannan sunayen ku roƙe shi Allah dan sunanka al-qahiru kai ne mai ƙarfin lankwasawa Allah ka jarrabe mu da azzaliman shugabanni Allah ka dirkake su sai mutun ya faɗi wannan ya yi tawassuli da sunan Allah al-qahir Allah dan sunanka da Ar-Razzaq mai azurtawa Allah ka azurta mu da falalarka da rahamarka shine sai mutun yayi tawassuli da sunan Allah ya roki Allah madaukakin sarki to akwai tauhidul asma was siffa tauhidul waminene siffa shi kuma yanzu sifatul lahi zatiya da kuma sifatul lahi fi'iliya wacce ce sifatul lahi zatiya shine siffofin Allah madaukakin sarki na zatin cewa zatin Allah madaukakin sarki yana da haru ya yake ban sani ba baka sani ba imani da shi ya zama wajibi dan Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihi kuma manzon Allah ya ce inna Allah yabsitu yadahu bil layli liyatuba masi'an nahar wa yabsitu yadahu bin nahari liyatuba masi'al layli hatta tadli ash-shamsu min magharibiha Allah yana shimfida hannunsa da daddare domin ya yafe wa mutane abinda suka aikata da rana yana shimfida hannunsa da rana domin ya yafe wa mutane abinda suka aikata da daddare Allah ba zai daina yin haka ba har sai rana ta fito daga mafadarta da Allah baya so a siffanta shi da hannu da Allah madaukakin sarki bai siffanta kansa ba da manzansa sallallahu alaihi wasallam bai mi siffanta shi ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban sunansa ya fa siffanta shi da alwali yace man qala la ilaha illa allah ibtiga'a wajhallahi da kalal janna duk wanda yace la ilaha illa allah yana fade ta ne yana neman yardar fuskar Allah yardar Allah to zai shiga aljanna kenan Allah yana da nifi ya take ban sani ba baka sani ba imani da shi ya zama wajibi yana daga cikin sifatul lahi wato zatiya sannan akwai alqadam digadigai Allah yana ya yake ban sani ba baka sani ba imani da shi ya zama wajibi manzon Allah ya ce la yuzali yulqan nasu fil jahannam ba za a bushe ba ana ta jefa mutane a cikin wutar jahannama fataqulu hal min mazid ita kuma wutar jahannaman tana cewa Allah akwai ƙari ne akwai ƙari ne wutar jahannama ba ta cika amma Allah yayi alƙawarin la amla amna jahannama minal jannati wan nas ajma'in sai na wallahi tabbas sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanna to gashi an hada jefa mutane da duwar watsu waɗanda suke na kabarita irin na ashanan nan amma wurin wutar jahannama gatana har yanzu akwai space mai katoto bata cika ba manzon Allah yace daga ƙarshe fayada Allahu qadamai sai Allah madaukakin sarki ya dauki digadigansa sai ya dora akan wutar jahannama fazawa ba'duha ba'd sai shashin ta ya takure da shashi ta matsaye yan wuta fataquli kat sai wutar jahannama ta ce kat kenan Allah yana da kuma akwai as-sa'u kwanji Allah da yace yawma yakshafu an saqin wa yud'una ila sujudi fala yastati'u kashi atan absaruhum tarhaquhum zulla Allah zai kwaye kwanjin su ya yake ban sani ba baka sani ba imani da shi ya zamo mi wajibi shi yasa ahlus sunna wal jamaa suna nan tsakatsakiye al'ummar manzon Allah sune ummatun wasada da Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasada li takunu shuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaykum shahida to su kuma al'umma ahlus sunna cikin al'ummar manzon Allah sune ummatun wasada suna riga tsakani su ba za daga cikin al-mu'attila sunaya ne al-mu'attila sune masu korewa Allah madaukakin sarki sukofinsa sune al-mu'attila kamar ɗan asha'ira sai a ce sami'un bila sami boye mai ji ne kuma ba tare da ji ba sannan basirun bila basari mai gani ne kuma ba da idanu ba to da ni zai gani mun fahimci wannan an ce mai gani ne ba tare da idanu ba da ni yake gani Allah yana da ido amma baka san irin Allah ya ce tajri bi ayyuna jirgin annabi nuhu alaihi salam dan haka yana ya yake baka sani ba wai Allah yana da kuma baki tunda da yayi zance wa kallamallahu musa sai sun amin nan Allah yayi magana ya yake ban sani ba to ahlus sunna ba ka kore musu sannan kuma ba ka zama su zama kaman al-mushabbaha su wane ne al-mushabbaha su ne waɗanda suke siffanta siffofin ubangiji da siffofin halittarsa sai su ci hannun Allah irin na dan adam ta'ala Allahu an zalika kawai Allah yana da shi ya yake ban sani ba baka sani ba manzon Allah bai faɗa ba da man daga bakinsa za a san to mutun ya san wannan sifatul lahi menene ban sunansa wato zatiya sannan kuma ya zan sifatul lahi fi'iliya shine siffar Allah ta aiki Allah yana aiki kaman an-nuzul sauka duk daren duniya sulusul laylil akhir Allah yana saukowa daga saman bakwai daga kan al'arshin sa ya yake sarkowa ban sani ba baka sani ba imani da haka ya zama wajibi al-wujub zuwa Allah zai zo farfajiyar filin tashin al-kiyama waja'a rabbuka wal malaku hal yanzuruna illa an ya'tiyahumu Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur Allah zai zo ya zai tattaki yazo ban sani ba baka sani ba imani da wannan ya zama wajibi idan mutun ya ƙaryata alqur'ani mun fahimci wannan magana din alhukumu hukunci Allah zai hukunci tsakanin halittar sa ranar tashin alkiyama kai addashi kuma zaka iya cewa sifar Allah zai abin nan fi'iliya ne wato dariya saboda manzon Allah ya faɗa manzon Allah ce Allah zai yi wa dariya a waɗansu mutane guda biyu idan manzon Allah cewa mutumin da wani kafiri ya kashe shi a filin yaki sai ya mutu sai ya shiga aljanna a mazannin shahidi daga baya shi ma wannan kafirin sai ya musulunta shi ma kuma sai ya mutu sai ya shiga aljanna duk idan Allah ya gansu a cikin aljanna sai ya musu dariya misali shine mu dauka Wahashi da Hamza cewa Wahashi shi ya kashe Hamza a ranar yakin Uhud to daga baya kuma Wahashi sai ya zo ya musulunta to yanzu idan Wahashi ya shiga aljanna ya hadu da Hamza babban manzon Allah idan Allah ya gansu dukan su su biyu sai ya musu mi dariya amma mu sani malaman aqida suka ce ba duk siffar Allah bane ba sunan Allah amma duk wani sunan Allah kuma siffar Allah ne yanzu mun ce addahik yanzu da ka zo ka cewa Allah addahik mai dariya kaga ba zai yi ba amma muka ce sunan Allah arrahman mai rahama ne to siffar yana tattare da siffar mi rahama subhanahu wata'ala to bayan wannan akwai tauhidul ittiba tauhidul ittiba shine kadaita bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun yaji duk duniyan nan ba wanda zai zama masa jagora sai wa waɗannan tauhidi guda hudu dole sai mutun ya san su shine ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni wato fa kaifa ta'buduni ina ga da mu tsaya a wannan siffa ta manzon Allah ta 18 da malam ya kawo in mun zo karatu na gaba zamu tashi okay a siffa ta 17 in mun zo karatu na gaba kuma zamu tashi a siffa na 18 abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala Allah ka yafe mana karancin sanin mu ne da kuma wato kusga wato na shedan sannan muna yin tawassuli da wannan zaman da muka yi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da abinda muka aikata na alkhairi da ibadunmu cewa duk wani mai bukata a wurin Allah idan bukatar sa alkhairi ne Allah madaukakin sarki ya biya masa in ba alkhairi bane ba kuma Allah ya canja masa abin da yake wato shine mafi alkhairi waɗanda suke fama da kuncin rayuwa a cikin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo musu wato yalwa Allah ya kawo mana budi tsadar rayuwa da muke fama da ita muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya kawo mana wato budi a ciki ya sanya albarka a cikin damanar mu ya sanya mana albarka cikin abin da muka noma sannan kuma ya sa abin da muka roma din wato ya zama wato raban mu ne sannan muna sake yin tasawwur tawassuli da abin da muka karanta da kuma ibadun mu da muka aikata na alkhairi waɗanda suka zama karɓaku a wurin Allah din Allah madaukakin sarki ya sanya ma ya sanya tausayin mu a cikin zukatun wato shugabannin mu ya gane cewa su din an ba su wato jagorancin waɗansu al'umma ne waɗanda suke bukata a musu wato adalci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon mana wato adalci idan kuma Allah madaukakin sarki ya sani a ilimin sa na gaibu cewa ba za su mana adalcin ba muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya canja mana da waɗansu waɗanda za su mana wato adalci ya kawo mana nagari waɗanda suka fi su wato nagarta mu ma kuma ya ba mu ikon zamuwa wato nagari kuma ya ba mu ikon yi wa shugabannin namu biyayya wato daidai wato iyawar mu kada ya sanya mu daga cikin waɗanda suke masu bujirewa wato a shugabanni matukar ba umarni suka yi wato da abin da yake wato sabon Allah bane ba sannan muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana kurakuran mu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani ya sa aljanna ta zama makoma gare mu ya raba mu da walhalu da tashin hankali na farfajiyar filin tashin alkiyama ya sa furucin mu a ƙarshe zama wato shine wato kalmar shahada sannan muna sake yin tawassuli da abin da muka karanta cewa Allah madaukakin sarki ya shiryar mana da zuriyar mu ya shiryar mana da ƴaƴayen mu su zama wato ƴaƴan wato ƙware ya raba su da zamewar kafa da mu da su ga baki daya ya tattara mu da su da iyayen mu ga baki daya a cikin gidajen aljanna ya yafe wa iyayen mu kurakuran su da suka aikata da kakannin mu Allah ya hada mu da su a gidan aljanna ga baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama allahumma antal ladzi amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika faqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.